A lokacin da yake bada shaida a gaban kwamitin kula da haƙoƙi da ka'idoji na majalisar dattawa, mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello Professor Ibrahim Garba yayi bayani cewa
from the records of Ahmadu Bello University Zaria, distinguished senator Yino Melai, who was at that time named Daniel Jonah Melai, graduated with a third class degree of the Bachelor of Arts in Geography in the year 2000.
Professor Ibrahim Garba yace bisa ga bayanan da ke tare da mu a Jami'ar Ahmadu Bello, mun san Daniel Jonah Melaye, wanda a yanzu aka fi sanin shi da Dino Melaye saboda canza suna da yayi. Shi wannan sanata mai suna Dino Melaye ya kammala karatunsa a shekara 2000, kuma ya samu digiri mai daraja ta 3 a fannin kimiyyar ilimin taswirar ƙasa da sararin samaniya. A lokacin wannan zaman, kwamitin sun nemi sanata Dino Melaye ya kare kansa, inda yake cewa
I am a proud graduate of Ahmadu Bello University and also a student of Ahmadu Bello University. I so submit.
Dino ya ce ina alfahari da Jami'ar Ahmadu Bello, kuma har yanzu ni ɗalibi ne a Jami'ar Ahmadu Bello. Bayan an kammala zaman ne na tambaye shi ko yaya yake ji da shaidar da mataimakin shugaban Jami'ar Ahmadu Bello ya bayar a kansa, sai Dino Melaye ya ce
to wannan dama na ga muku tuntuni cewa wannan kawai magana ne na ma'asada, ƙarya ne wanda dama aka kulla mun. To mutum bai gama university ba zai je yi masters a makarantar da same makaranta, dan na san gaskiyan da nake faɗa, shi yasa aka kawo wannan ƙaryan a kaina. Kuma tunda Allah ya riga ya sa yanzu an wanke ni, kuma zan ci gaba da abubuwan da nake yi, kuma gaskiyan nan ba za a daina faɗinta ba.
Wannan zama da kwamitin ya yi ya kwantar da takaddama da ake yi na ko Dino Melaye yana da shaidar digiri ko a'a. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.